This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwa internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma Chris Alheri Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin na wannan hatsin yau 27 ga watan Agusta. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku rahoto kan harkokin ilimi a jihohin da kungiyar Boko Haram take zafafa hare-hare. Sai kuma yunkurin gwamnatin jihar Sokoto na tsaftace muhalli. Kamar yadda muka saba, mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, hannayen jarin kasashen Asiya sun ƙara daraja a yau dinnan Alhamis bayan miƙewar kasuwar hannayen jarin Amurka da ke Wall Street. Sanadiyar raɗe-raɗin cewa babban bankin Amurka zai yi watsi da shirinsa na ƙara kuɗin ruwa. Jiya Laraba dai, kasuwar hannayen jarin Amurka ta tsaida jerin asarorin da ta yi mako guda tana yi, ta yadda ma wasu muhimman hannayen jarin suka miƙe da kashi 4 cikin 100. Ɓangaren Dow Jones na kasuwar, wanda ya ga durƙushewa har ta 10 wani abu a jiya Larabar, ya ƙaru da maki har 619. Karuwa ta uku a yawa da ya taɓa samu a tarihinsa. Kasuwannin hannayen jari a faɗin duniya dai sun yi ta rikitowa ƙasa cikin makonni 2 da suka gabata, saboda fargaba gami da tafiyar hawainiya da tattalin arzikin China ke yi. Babban bankin China, wanda ya rage kuɗin ruwa tun ranar Talata don kuɗi ya yawaita a hadarin ƙasar, ya ɗan ƙarfafa kasuwar hannayen jarin ƙasar, amma na wucin gadi kawai. A yau dinnan Alhamis dai, ma'aunin darajar kasuwar hannayen jarin China ta Shanghai ya ƙaru da wajen kashi 1.5 zuwa tsakar rana a ƙasar. An kuma samu ci gaba a hada-hadar Tokyo na Japan da Hong Kong da Sydney na Australia da kuma Seoul na Koriya ta Kudu. Masu hada-hada a kasuwar hannayen jarin New York ta Amurka suka ce fargabar da rashin gaskiya a hada-hadar kuɗin China ke janyowa masu suka jari ta fi wadda tafiyar hawainiyar tattalin arzikin China ke janyowa.
'Yan sanda a jihar Virginia ta gabashin Amurka sun ce mutumin da ake zargi a kisan gillan da aka yi wa wasu 'yan jarida biyu a bakin aiki jiya Laraba, shi ma ya mutu daga bisani sanadiyar raunin harbin kansa da ya yi. Vesta Flanagan, wanda tsohon ma'aikacin gidan talabijin ɗin da mutanen biyun da ya kashe suke aiki ne, ya harbe kansa ne yayin da 'yan sanda suka tunkare shi a wata babbar hanya a bayan birnin Washington. Ya mutu ne bayan 'yan sa'o'i a wani asibiti, a cewar hukumomi. Ɗan bindigan ya buɗe wuta wa 'yan jarida Alison Parker, 'yar shekaru 24 da haihuwa, da kuma mai ɗaukar hoton Adam Ward, ɗan shekaru 27 da haihuwa, a yayin da suke hira da wata 'yar kasuwa a Smith Mountain Lake, daura da Ronex, mai tazarar kilomita 377 daga kudu maso yammacin birnin Washington.
'Yan sandan China sun damƙe mutane 12 da ake zargi da hannu a manyan fashe-fashen nan da suka auku a gidan ajiye kaya a birnin Tianjin mai tashar jirgin ruwa, da suka yi sanadin mutuwar mutane aƙalla 139, a cewar kafar yaɗa labaran gwamnati ta Xinhua. Cikin waɗanda aka kama har da Yu Zhuwei da Dong Shuzhen, masu mafiya yawan hannayen jari a kamfanin Ruhai International Logistics, wanda ya mallaki gidan ajiye kayan da ke Tianjin, inda fashe-fashen suka auku, a cewar Xinhua a yau dinnan Alhamis. Kafin nan, kafafen yaɗa labaran gwamnati sun buga rahotannin amsa laifin manyan 'yan kasuwannin biyu, waɗanda aka ce sun yi amfani da tasirinsu kan jami'an yankin wajen samun lasisin ingancin tsarin kiyaye hadari na bogi. Haka kuma an damƙe wasu ƙananan manajojin kamfanin na Ruhai su uku, a cewar Xinhua, amma bata bayyana sunayen waɗanda aka damƙe ɗin ba.
To, kuna shan labarai ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, birnin Washington DC. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir ya rattaba hannu a yarjejeniyar zaman lafiya na mai matuƙar kawo ƙarshen wato mai manufar kawo ƙarshen yakin da aka shafe watanni 20 ana yi tsakanin sojojin gwamnati da 'yan tawaye da tsohon mataimakin shugaban ke jagoranta. Kir dai ya bayyana shakku yayin da yake rattaba hannu a jiya Laraba a hidimar da aka yi a Juba babban birnin ƙasar. Akwai abubuwa da dama da ya kamata mu yi watsi da su cikin yajejeniyar da muke rattaba hannu a kai a yau, a cewar Kir ga shugabannin ƙasashen Afirka da suka taru a wurin rattaba hannun. Ya ƙara da cewa idan aka yi ko oho da irin waɗannan ayoyin tambayar, ba za a samu zaman lafiya mai ɗorewa ba kuma mai cike da adalci. A baya dai gwamnati ta ƙi yadda da tanadin raba iko da yarjejeniyar ta yi da na hana harkokin soji a Juba da kuma na girke jami'an ƙasa da ƙasa masu saka ido a Sudan ta Kudu.
Shugabar Jamus Angela Merkel ta gwale mafusatan masu zanga-zangar ƙin baƙin haure jiya Laraba. Ta ce ƙasarta ba za ta lamunta da yadda ake wulaƙanta masu neman mafaka ba, abinda ta ce na daban kunya da takaici. Mrs. Merkel ta ziyarci Heidenau, inda masu zanga-zanga salon 'yan Nazi suka yi ta jifar 'yan sanda da kwalabe da tartsatsin wuta a ƙarshen makon da ya gabata a yunƙurinsu na hana baƙin haure zama a wannan ƙaramin garin da ke daura da kan iyakar ƙasar ta Jamus da Czech daga ɓangaren gabas. Mutane da dama sun taru daura da sansanin 'yan gudun hijira na Hidau gabanin isarta, inda wasu suka yi ta mata ihu suna cewa mai yin zagon ƙasa makasa kawai, kuma iya ɗin mu bujarru ne.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Kimanin mutane 19 ne 'yan kungiyar Boko Haram suka halaka a kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya da ke Mobe jihar Adamawa, abin da ya sa hukumomi ɗaukar matakan kare rayukan ɗalibai da suka koma karatu. Wakilin mu Sanusi Adamu na ɗauke da ci gaban rahoto daga Yola fadar gwamnatin jihar Adamawa.
Ko da yake kwalejin kimiyya da fasaha ta tarayya na Mobe bai kammala tantance adadin yawan mutanen da Boko Haram suka kashe ba, kawai yanzu dai ya tabbata cewa akwai mutane 8 da suka mutu. Na tambayi shugaban jami'ar jihar Adama da ke Mobe, Professor Charles David Joshua, wani tabbaci zai baiwa iyaye da ɗalibai na matakan da jami'ar ta ɗauka domin kare lafiyarsu, inda yake cewa jami'arsa ta ɗauki 'yan banga guda 80 domin ƙarfafa harkokin tsaro a harabarta.
Wato muna da total na 11 kenan, wanda muna da lissafi rashin da muka ma fannin su JTF na da su kwamandodi na vigilante ne suka kawo mana. Sun zo yanzu muka yi screening, mun samu saka hannu a takarda akan cewa in abu ya faru ogansu da ya kawo recommendation nasu cewa an yarda da su za a kama.
Shugaban kungiyar malamai na jami'ar jihar Adamawa Malam Molum Ishaku da takwaransa na kwalejin kimiyya da fasaha na tarayya Dr. Steven Stanley sun tabbatar mani da asarar rayuka da makarantun biyu suka yi. Ga kuma abinda suke cewa game da matakan tsaro da hukumomin makarantun suke ɗauka ganin irin sake salo da 'yan baya kan Boko Haram ɗin ke amfani da shi wajen kai hare-hare.
An samu vigilante group kuma suna da ɗan arm a jikinsu, ba kamar yadda da ake yi ba komai ko kulki ma babu ba, amma yanzu kan babu damuwa, domin damuwa kamar kaga damuwa samu bai watakila zai samu ko ina ne, kuma mutane sun fara fidda tsoro a zuciyarsu. Amma ganin cewa kowane mutumin da ya taba wuta ko ne shi kaga ko to kaya gani ga kamar akwai wuta.
Sunana Dr. Stanley Steven. A iya sani na an dauki akwai matakan da aka dauka, wanda kuma ina jin yawancin mun gamsu da matakan. An sananta shiga da fitan mutane sosai daga cikin makaranta, kuma an hana irin taruwa-taruwa din nan. Kullum ana neman inda mutane suka taru ne don a yi wani abun ta'addanci da sauransu.
Daya daga cikin ɗalibai da na yi hira da su, Hamza Muhammad, ya ce harkar karatu ya kankama sosai da sosai a jami'ar.
To ai yanayin garin ne da yanayin tsaron su ne suka dace daidai, don yanzu haka garin ba wani fargaba, to haka makarantar ma ba wani fargaba yanzu.
Hamza Muhammad, ɗalibi a jami'ar jihar Adama da ke Mobe kenan. Sanusi Adamu, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, jihar Adamawa, Najeriya.
Jami'a naga lakcara mai koyi da fadar Allah, naga lakcara mai koyarwa da Allah, naga lakcara mai tausan bayin Allah, naga lakcara mai kaunar ba. kwaya halayen manzan Allah.
To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla bari kuma mu je jihar Sokoto inda gwamnatin jihar ta dauki matakin kare lafiyar al'umma da tsaftace muhalli kamar yadda zaku ja wannan rahoton da wakilin Murtala Faruk Sanyina ya hada mana.
Duk da yake dai gwamnatin Najeriya gargashin Chief Olusegun Obasanjo ta sauya tsarin tsaftar muhalli na wata-wata na tilas da gwamnatin mulkin soja ta General Buhari ta fito da shi a wancan lokacin, amma an ci gaba da shirin tsaftace muhalli wanda a cewar gwamnatin jihar Sokoto bai yi tasiri ba. Dalili kenan na samuwar tarin shara da cikewar magudanan ruwa a jihar ta Sokoto, musamman ma a babban birnin jihar. Wannan ya sa gwamnatin jihar fito da wannan sabon tsarin na musamman na tsaftar muhalli a jihar, wanda gwamnatin jihar da kansa ya kaddamar da shi a dandalin Shehu kan Giwa da ke Sokoto. Imam shine mai magana da yawun gwamnatin jihar Aminu Waziri Tambuwal.
Lalacin ba a damu ba a hito a dinga sharan kan tituna. Yawancin mutane sai su zauna cikin gida su share kofar gidansu sai su hito da bola su ajiye sai ko ina cikin kwararo da unguwanni da lunguna da tiyayya. Saboda haka sai gwamnatin jihar Sokoto ta hito da wannan tsari na musamman, duk gari a hito a share gari a share unguwanni, kuma aka keɓe motoci na musamman da za su biya ko ina a kokwashe. Asabar guda hudu mai zuwa yanzu a kowane sati za a yi wannan gagarumin tsaftace muhalli na wata daya. Idan aka gama sati hudu kenan sai kuma a dawo da shi tsarin da ake da can kasa baki ɗaya kowane rana a kowane asabar na ƙarshen wata.
A jawabinsa wajen kaddamar da shirin na tsaftace muhalli, gwamna Aminu Waziri Tambuwal ya yi alkawarin ba da kyauta ta naira miliyan ɗaya ga duk yankin da ya fi tsafta a shirin. Na biyunsa zai sami naira 750,000, yayin da na uku zai karbi naira 500,000. Wannan dai yana da manufar karfafawa jama'a gwiwar shiga ga dangadan a shirin domin tabbatar da samun nasararsa. To koyaya gwamnati ta yi tsarin kiyasin tsaftar yankunan da kuma ba da kyautukan?
Akwai jami'an Ministry of Environment, akwai jami'an SEPA, su suna nan tun dama can aikin su ne su san wani wuri yafi ba da matsalan share cikin gari. Wasu wurare kuma misali makarantu ko wuraren da ke da ma'aikata, to wannan tsarin da suka bi shine jami'an da ma can suna kula da wuraren. So sai kuma ranan da aka yi abin suka biya da kansu suka ga cewa eh lalle wannan wurare an share da kyau, amma mu diba mu gani wasu unguwanni ne suka fi kokarin a hito ayi wannan share akan lokacin da aka ce. Saboda haka tsari ne da aka yi da su jama'an unguwanni, misali a ce tsabtace muhalli maybe a bada maki biyar ko gyaran lambatu a ce maki kaza aka diba, to wannan makin shi za a tattara sai unguwannin gaba daya a tattara wanda yafi yawan maki shi za a ba wannan sako da gwamnati ta bada.
Wannan dai ya sa jama'a da dama fitowa domin tsaftar unguwannin su, yayin da kuma yanzu haka ake ci gaba da yashe magudanan ruwa da suka tottoshe da kasa da shara a babban birnin jihar ta Sokoto. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
In kaga gida yaya musai ga taki ga kashin kare nan gunga.
To a gida na Sanyin na har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'anar Washington na cewa karfe 3:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Riga kafi tambari lafiya.
Kunzan polio abai da jobare alakana na kiruku.
Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke kokarin fadakar da iyaye muhimmancin suna bari ana iya yi wa ƴaƴansu alluran rigakafin cututtuka, musamman ciwon shan inna da duniya ke kokarin ganin bayan ta kwata-kwata daga doron ƙasa. Ga Nasiru Yakubu birnin Yara nan da irin tanadin da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili.
Hajiya Jummai, sannu da kokari. Rigakafin yau da kullum na daga cikin abin da masana harkar kiwon lafiya suka fi karfafawa iyaye su dage da karbawa yaransu domin kare su daga cututtuka da dama masu hallaka kananan yara. Ganin muhimmancin allurar rigakafin ne na yau da kullum ga kananan yaran ya sanya wakiliyarmu na jihar Jigawa Halimatu Abdullahi ta ji ta bakin wasu iyayen dake dagewa wajen ganin sun amsawa ƴaƴansu rigakafin na yau da kullum.
Sakamakon muhimmancin da rigakafin yau da kullum musamman ma ga kananan yara yake da shi, kullum hukumomin lafiya masu lura da fannin ba sa gajiyawa domin wayar da kan iyaye tare da nuna musu muhimmancin da rigakafin yake da shi ga kananan yara. Sakamakon hakan a duk ranakun gudanar da alluran rigakafin a asibitoci, iyaye kan yi tururuwa domin ganin an yi wa yaran su. To kowane dalili yasa malama Saudatu ta kai yarinyar ta domin samun alluran rigakafi?
Saboda rigakafi saboda samun cututtuka kamar zazzabin cizon sauro shi ma tana rigakafi, da cututtukan da suke kama kananan yara saboda kinsu ba kwari shi yasa muke kawo su nake musu rigakafi.
To daga wani lokaci ake fara yin alluran rigakafin ta yau da gobe ga kananan yara? Hajiya Raliya wadda ita ce shugabar sashin lura da bangaren alluran rigakafin a asibitin Rashid Shakone dake jihar Jigawa ta yi karin bayani.
Waɗannan allura dai gaskiya ana yi wa sababbin haihuwa, wato BCG da kuma hepatitis, wannan zero sai kuma OPV wanda aka haifa sababbin yara, sannan kuma da wanda suka yi daga sati 6 zuwa wata 2 zuwa wata 3 to kuma nasu, sannan kuma ana yi wa ƴan wata 9 wato measles da yellow fever, kuma ana yi vitamin A shi ma a wata 6 da wata 9.
Duba da ganin gashi mata sun cika, gaya kuke nuna musu muhimmancin wannan alluran rigakafi na yau da kullum kuma har suke mai da kai su ma suke zuwa asibiti?
To gaskiya kin gani ke ma gashi kina ga gurin a cike yake, tunda su ma yanzu sun samu ilimin gaskiya akan amfanin wannan rigakafin, tunda kin gani yanzu ana ba su wannan lecture kuma ana bin su kauyuka ana gaggaya musu amfanin muhimmancin wannan alluran, shi yasa gaskiya suke zuwa yanzu haka yanda ya kamata lokacin da ya kamata su zo kuma suna anani.
To a ƙarshe wanne kira zaki yi ga waɗanda ba sa mai da kai ga yi wa yaran su kanana alluran rigakafi daga farkon haihuwa zuwa watanni 9 din?
Eh, to gaskiya kiran da zan yi musu shine kin ga akwai matsalolin da yake faruwa, zaki ga waɗansu wanda ba sa zuwa awan yawancin zaki ga su ne dai wanda suke zuwa asibitin ganin likita ayi ta fama ayi ta zirga-zirga wanda ba sa zuwa alluran rigakafi ne. Saboda haka gaskiya shawaran da zan iya ba su shine su ma ya kamata su san amfanin wannan alluran rigakafin saboda a kauda waɗansu cututtukan.
Fatan dai iyaye za a ƙara mayar da hankali wurin mika yara domin samar musu alluran rigakafi. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
A gaida Halimatu Abdullahi, a jihar Bauchi kuwa har yanzu ana ci gaba ne da amfani da dabaru daban-daban wajen wayarwa iyayen yara kai irin illar cutar shin inna wato polio.
An gabatar da hoton majigi yadda cutar shan inna yake yaduwa a jikin yara idan har yaro ya kamu da cutar shan inna. Da yake bayani dangane da musabbabin wayar da kaiwa hakimai mai martaba sarkin das Alhaji Usman Bilyamin Usman.
Wannan film da aka nuna wanda yake nuna yadda wannan cuta take illa wa yara take illa ga al'umma da kuma iyaye cikin wani yanayi shi ne abin da ya sa kuka ga tun daga lokacin da aka fara samun kuma aka yi shawari da za a yi sai ka ce sun sadaukata da lokacinsu da ƙarfinsu da rayuwa domin su tabbatar da cewa sun yaƙi da wannan ƙwayar cuta. Domin a tashi a yi kira ga al'umma da su bada haɗin kai domin a ga yadda za a kawo wannan cuta. Abin da muka gani dai wasu ɗaya da rifafeti wanda kuma wanda musamman aka ba ka haifi na shugabanci a yankin da kake kuma aka ɗora ma wannan nauyi ta cewa ga wannan abin da muka amince za a yi. Taimaka al'umma domin su a samu a kawo da wannan ƙwayar cutar da Allah ya baka wannan shugabanci farkawa ka zo kuma wannan aiki wacce zai sa ka tafi ka za ka yi ka nufi ko ba ka yi ba ɗaya daga cikin mutanenka ko mutanen da kake lura da su faɗa cikin wannan hali wallahi Allah zai tambaye ka.
Sarkin das kenan Alhaji Usman Bilyamin Usman da yake jawabi a madadin hakimai. Hakimin Bununun Das ya godewa hukumar lafiya ta jiha dangane da wayar musu da kai kan illar cutar shan inna.
Kuma dukkan mu nan wayannan abubuwa dukkan ba samu bane a wurin mu. Sai dai a daga mutum a bacci. Kaman kan da maganar da sarkin wanda ya faɗa. Na cewa wayannan abubuwan da ake yi wani lokaci mukan sani wasu lokaci ban mu sani. Sai dai shi mai martaban shi yakan kira mu ya zo ya nana ta mana cewa ga abin da aka kaman a polio ba wai mu ɗan da kawai zan ji proudin da hakan ba amma da wuya a ce an samu mutum kaman goma a das a ce a lokacin da ake polio su yi polio ba da wuya saboda mai saboda dalilin kan da yake samu a kai yanzu kaman kan da ya faɗan nan kowane hakimi zai je tara mai gundumarsa kowane mai gundumarsa zai tara tattabarsa kowane mai tattabarsa. Zai tara mutanen da ke anguwan ya gaya musu wannan aikan da muka zo da shi. Muna son waɗanda abin ya shafa duk abin da lokacin da za a ce kamar shi solar da aka kai mana yanzu ba wani hakimin da zai ce bai san cewa polio ya zo garinsa ba saboda me saboda an fara bin channel.
Hakimin Bulunu da suke nan da yake jawabi bayan gudanar da taron bita na wuni guda da aka gudanar wa hakiman garin Das. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Wannan shiri na rigakafi tambarin lafiya yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Bahaushe Kante, lafiya uwar jiki kana sanadarin cigaban tattalin arziki cikin al'umma. Wannan ne kuma yasa hukumar lafiya ta duniya, mayan kasashen duniya da asusu daban-daban ke ta kai da kawowa ganin cewa an kawar da ciwar watan nan dake barazana ga yara manyan gobe. Misali allurar rigakafin polio don kare yara daga cututtukan nan guda shida masu kisan yara da gaggawa a Najeriya da sauran kasashe masu tasowa. Kai ma dalla da wagga babbar hidima. To amma ka san wai rashin tsaftar muhalli da ta jiki duka suna taimakawa ga yaduwar kwayoyin cutar polio in baka sani ba. To yanzu dau mataki ga haka. Muhallin kai zantsab, jikinka da na iyalanka duk su zantattar tas, kayan amfanin gida su zan kwal-kwal-kwal. In masu allurar rigakafi sun zo gida ka zanyar daddi. Yaranka duka tabbatar da an wakuwa ga manzalin shekaru. Ta haka ka kaucewa nan nadewar yara cikin gida kamar tabarmi. Don haka tsaftar jiki da muhalli da ba da yara don rigakafi su ne garkuwa ga polio batalalle. Rika mu rika mu tabbatar da yaranmu ba shanyayye.
Abinda ya sawaka kenan a yau, a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin, Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
A gaida Jummai da tawagarta, sai kuma Rayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho.
Assalamu alaikum BOE. Mai magana Bashir Kwanciyuka daga nan Maiduguri Kaduna Kano State Nigeria. Ina so in ba da ra'ayina dangane da cigaban da muka samu Nigeria. Yan Najeriya sakamakon yanayin yadda shugabanci ke tafiya, alhamdulillah. In muka kalli yanayi na man fetur nema yake zama tarihi, kowanne gidan mai kaje za ka tara ana ce da shi naira 87. Wannan abu ya yi daidai kuma yadda yake 87 alasa wata ran musane shi ma ƙasa da haka. Kuma wanda yake nuna cewa shugabanci yana da amfani da nagarta da kyawawan shugabanni kamar tsaye shugaban ƙasar mu Muhammadu Buhari. Allah ya mai jagoranci. Ina so in yi aiki da wannan dama domin in yi kira a gare shi. Bayan man fetur akwai abubuwa da ake samu hawa-hawa kuɗinsu sosai, kaji ya fi tsada, kuma wannan abu yana damun talaka a daure a duba kuma irin kayan gine-gine da sauransu domin a samu kontrol na kasuwanci wanda yawancin kasashen da suka fi gabanin duniya suka ne gyara a kan ƙarƙashin abubuwa domin a samu daidaito talaka ya ci gaba. Mun gode sosai mu talakawan Najeriya, muna jin daɗi. Allah ya taimaki wannan gwamnati da ta ɗaukaka ta. Na gode mai magana da shi ta cuta mu da lokal gwamnati Kano State Najeriya.
To madalla, kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To hannayen jarin kasashen Asiya sun ƙara daraja a yau dinnan Alhamis bayan miƙewar kasuwar hannayen jarin Amurka da ke Wall Street sanadiyar in cewa babban bankin Amurka zai yi watsi da shirinsa na ƙara kuɗin ruwa. Wani alkali a jihar Colorado ta yammacin Amurka ya zartas da hukuncin ɗaurin rai da rai har sau 12 da kuma ɗaurin shekaru 3,318 mafi tsanani ga Holmes, wato James Holmes, ɗan bindigar nan da ya kai wani mummunan hari a gidan kallon bidiyo kusa da Denver shekaru 3 da suka gabata.
To a gaishe ka masu saurare nan, kuma ka kammala shirye-shirye na safiyar yau, sai kuma can da la'asar ku je mu da wani sabon shiri ciki har da sai bango ya tsage na Jummai Ali. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniyan mu na yau Jim Harman, sai kuma baƙuwar tamu da take tare da mu yanzu haka a ɗakin watsa shirye-shirye Linda Iliya Jummai da take daga Bauchi. Alheri ke muku, fata alheri.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.